بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna yammaci na hudu ga watan Rabi'ul Tsani, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445, wadda ta yi daidai 19 ga watan 10 miladiya ta 2023. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka, Masjidul Bukhari da ke cikin wannan unguwa mai albarka ta Tudun Maliki. Domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad, littafi ne wallafar babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wanda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya takaita shi cikin mujalladi guda, wannan kuma shine darasi na 18 ko majalisi na 18. A majalisin da ya gabata mun karasa karatu game da abin da ya shafi sallar Juma'a, wanda da kuma muka shiga cikin sabon fasali game da salatul kusub, ma'ana sallar kisfewa. Wannan mas'ala ta kisfewar rana ta faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa masallaci cikin gaggawa yana jan tufarsa ko yana rida mayafinsa a ƙasa, yaje da safi gwargwadon dagowar rana da kamar mashi biyu ko mashi uku. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gaba ya kabbarta sallah, ma'ana ya tada sallar kusub, inda ya karanta raka'a farko Fatiha, ya kuma karanta wata doguwar sura inda aka yi doguwar tsayuwa, ya kuma yi karatun ne a bayyane inda mutane yana yi suna ji. Bayan ya gama wannan dogon karatu ya yi ruku'u, a ruku'un ma ya dade sosai. Bayan ya dago daga ruku'u bisa yanda aka saba, in an dago daga kan tafi sujada, to amma a wannan lokaci sai kuma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ci gaba da wato yin karatu, ya sake yin wato dogon karatu duk da cewa bai kai dade wanda ya a tsayuwar farko ba, nan ma ya yi ruku'u ya kuma sake dagowa daga ruku'u, sannan ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamdu, sannan ya tafi ainihin wato sujada. Wannan shine abin da ya faru a raka'a farko, kuma irin abin da ya faru a raka'a farkon shine ya faru a raka'a ta biyu. Wannan ta bambanta da kowace irin sallah cikin sallolin da muka saba, domin babu wata sallah mai ruku'i biyu a lokaci guda a raka'a daya sai salatul kusub. A cikin wannan sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga aljanna, ya ga wuta, kuma har ya so ya tsunko wani dan itace cikin ita wato ƴaƴan itacen aljanna, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba. To mun karanta wannan hadithin da sai zuwa ƙarshe, duk da cewa hadisi ne wanda yake mai rauni, wanda mun karanta shi kusan ya dauke kusan lokacin karatunmu da ya gabata, da haka za mu tashi wa qadru wiya, ko qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qadru wiya anhu annahu sallaha kulla raka'atin bi thalathi ruku'atin. An ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sallaci salatul kusufi shamsi, ma'ana sallar kiswewar rana, wato ruku'i uku a kowace raka'a. Wannan hadithin shi ma Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin al-Kusuf, hadithi mai lamba ta 1044. Imam Muslim shi ma ya kawo shi a cikin al-Kusuf, hadithi na 901, hadithin Aisha, Allah ya kara mata yadda. Au arba'i ruku'atin, kuma an ruwaito ya sallaci salatul kusuf ruku'i hudu a kowace raka'a, kenan an yi ruku'u takwas kenan a raka'o'in guda biyu. Wannan shi ma hadithin Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin al-Kusuf, hadithi na 909, hadithin Abdullah ibn Abbas, Allah ya kara musu yadda. Au kullu raka'atin bi ruku'in wahidin, kamar yadda an ruwaito kowace raka'a ruku'u ɗaya mata. Walakin kibar al-a'imma, sai dai jimajiman malaman hadithi, la yusahihuna dhalik wa yarawnahu ghalata, ba sa inganta dukkanin ruwayoyin, suna ganin akwai kuskure a cikin wasu ruwayoyin. Ina fata an gane. Wasu malaman suka ce, to la'alla kusufin ko bai ya maimaitu ne ba sau ɗaya ya faru ba, idan ya maimaitu babu iskali. Idan ba sau ɗaya aka taɓa yin wato salatul kusuf ba a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, to sai ya zamto ikhtilafu tanawwu' kenan, nau'antawa. Annabi yayi wani lokaci yayi raka'a biyin amma ruku'i hudu, ko kuma a wani lokacin kuma yayi raka'a biyin dai amma aka yi ruku'u shida, ko wace raka'a ruku'u uku uku a wata ruwayar kuma, ko kuma wani lokaci aka yi salatul kusuf aka yi raka'a ko raka'a biyu amma aka yi ruku'i takwas, ko wace raka'a aka yi mata ruku'i hurhudu. Akwai ruwayar ma da aka ce yayi ruku'u biyar biyar. In aka ce ruku'u biyar kaga kenan, in aka yi karatun aka yi ruku'u sai a dago, maimakon tafi sujada sai a kuma yin karatu, in aka kuma yin karatu sai a kuma tafiya ruku'u, in an yi ruku'u sai a dago, in an dago maimakon tafiya sujada sai a kuma ci gaba da karatu. Haka har sai da yayi ruku'u hudu ko biyar a cikin raka'a guda, sannan aka tafi sujada. To amma kamar yadda muka ambata, idan har salatul kusuf din nan sau ɗaya ta faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, to kaga da wahala a ce duk waɗannan abubuwan sun faru. Domin idan sau ɗaya aka yi salatul kusuf, to ya za a ce an yi ruku, an ruwaito an yi ruku'i biyu-biyu a kowace raka'a, an kuma ruwaito ruku'u uku-uku a kowace raka'a, an kuma ruwaito ruku'u hurhuda a kowace raka'a, an kuma ruwaito ruku'u ɗaya tak, kamar yadda muka saba yin sallah. Sai suka ce to shi yasa sai manyan malamai na hadithi suka tattara waɗannan hadisai suka ce gaskiya ba za su inganta dukkan ruwayoyin ba, an samu kuskure domin salatul kusuf din nan sau ɗaya ta faru. Dan haka sai suka tabbatar da cewa salatul kusuf ta faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ranar da ɗansa Ibrahimul Mu'azzam ya rasu, kuma ruku'u biyu yayi a kowace raka'a. An gane ko? Ruku'i biyu a raka'a farko, ruku'i biyu a raka'a ta biyu, kamar dai yadda muka karanta a farkon karatun. Wa amara fil kusuf bi dhikrillah, sanna Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi umarni a cikin kusuf bi dhikrillah, da ambatan Allah, was salati da sallah ko salati, wad du'a'i da addu'a, wal istighfar da neman gafara, was salati was sadaqati da sadaqa, wal itaqati da intabawa. Ma'ana da zarar an shiga cikin irin wannan, to lalle al'umma ta sani cewa an yi abin da Allah ta'ala baya so. Allah ta'ala yakan aiko da waɗannan ayoyi ne don mutane su shiga taitayinsu. Da haka yana nuna cewa ana tafiya ba daidai ba, akwai kurakurai da laifuffuka da aka yi wa Allah, shi yasa ya aiko wannan aya ta kusufi shamsi don mutane su koma zuwa ga Allah. Da haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni, in an samu kai a cikin irin wannan banda sallar, to a yawaita ambaton Allah zikiri, a yawaita karatun Alkur'ani, a yawaita salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, a yawaita addu'o'i da kuma neman gafara, a kuma yawaita yin sadaka da kuma yanta bayi. Fasulun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil istisqa, fasalin da zai yi mana magana game da karantarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da koyarwarsa fil istisqa, game da abin da ya shafi roƙon ruwa. wa thabata anhu sallallahu alaihi wa sallama annahu istasqa ala wujuhin, ya tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi istisqa'i ta fuskoki daban-daban, ma'ana ya roki ruwa an shiga cikin fari lokacin da ake buƙatar ruwa saboda amfanin gona, saboda dabbobi da sauran ƴan adam, to an samu yankewar ruwa an shiga cikin fari. Annabi sallallahu alaihi wasallam a irin wannan lokaci da aka shiga fari, lallai ko shakka babu an ruwaito ya roki Allah ya saukar da ruwa. Sai dai hanyar da ya roki Allah a saukar da ruwan nau'i daban-daban ne, fuskoki daban-daban, wani lokaci sallah, wani lokaci kuma ba ma sallah yake ba, addu'a yake, kamar yadda zamu karanta. Ahaduha, ɗaya daga cikin hanya ko fuskar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki ruwa, yawmal jumu'ati, wannan ya faru ne ranar Juma'a, alal minbari, akan minbari, fi athna'il khutba, ana tsakiyar khutba. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin Al-Jumu'a, hadithi na 933, Imam Muslim a cikin Salatul Istisqa, hadithi na 897, hadithin Anas ibn Malik. Mun yi ishara zuwa gare shi a wancan karatun ko kuma a wani cikin karatutuka cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cikin khutba, sai ga wani mutum ya keto ta kofar masallaci ya shigo, yana zuwa yace, ya ma'aikin Allah, halakatil amwal wan qata'ati subul, ya ma'aikin Allah, wato dukiya tana salwanta, amfanin gona yana konewa, dabbobi suna mutuwa, an shiga cikin yanayi ana buƙatar ruwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsayar da khutba, ya daga hannu yayi addu'a, yace Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ya Allah ka bamu ruwa, ya Allah ka bamu ruwa, Allah ka bamu ruwa. Anas ibn Malik, wanda ya ruwaito hadithin, yace a lokacin sama fayau take, babu alamun hadari ko kadan, ba iska, ba tsawa, ba walƙiyar komai, amma cikin ƙanƙanin lokaci daga yin addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga gari diya ainihin wato hadari ya taso, ya mamaye ko ina, Allah ta'ala ya saukar da ruwan sama, sai da aka yi sati guda ana ruwan sama. Aka ce sai da Juma'a ta zagayo, wani mutum ya sake shigowa, har Anas ya ce bai sani ba shin shine wannan mutum na farko da ya zo ya ce a roƙi ruwa ko kuma wani mutum ne daban. Wani dai ya sake shigowa ya ce, ya ma'aikin Allah, ruwa ya yi yawa, dukiyoyi suna halaka, amfanin gona yana tafiya, dabbobi ambaliyar ruwa tana tafiya da su, gidaje suna rushewa, ka roƙan mana Allah ya tsaya mana da ruwan nan haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wadhirab wa butunil awdiya wa manabit ash-shajar. An fahimta ko? To wannan kaga ba sallah ta roƙon ruwa Annabi yayi ba, sallallahu alaihi wasallam addu'a yayi, Allah ya amsa, kuma aka samu ruwan sama. Wannan ɗaya daga cikin fuskokin da malai ke ishara zuwa gare su kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi roƙon ruwa ta hanyar addu'a, ba sallah ba. Athani, sai fuska ta biyu. Annahu sallallahu alaihi wasallam wa'ada an-nasa yawman, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yayi wa mutane alƙawarin a haɗu a wata rana, kamar yanda yanzu ake yi in an samu kai cikin yanayi, hukuma ko limamai su sanar cewa a fita ran kaza da ƙarfe kaza wuri kaza za a yi sallar roƙon ruwa. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata yayi haka, yayi wa mutane alƙawarin haɗuwa a wata rana, ya kharujuna fihi ila al-musalla, da za su fito a wannan rana zuwa wurin yin sallar roƙon ruwa din. Fa kharaja, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya fito, lamma tala'ati shamsu, lokacin da rana ta fito, ma'ana gari ya waye, rana ta dan daga, sai ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fito. Ga irin sufar da Annabi ya fito a cikinta, mutawadi'an, mutabaddilan, mutakhashi'an, mutarassilan, mutadarri'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito mutawadi'an, ay munkasiran lillah, ya karaya game da al'amarin Allah, shine ainihin wato mutawadi'an, ya fito cikin tawadu, cikin tawalu'u, da kankantar da kai, da nuna cewa lallai ana da bukata a wajen Allah. Mutabaddilan, ya fito cikin rashin ado,
shine mutabaddil. Ba a tsaya an yi wanka, an taje kai, an shafa mai, an fesa turare, an dauko gogaggun kaya, an yi wa takalmi polish da Annabi bai, an dauko agogo, an sa tabarau da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai wannan ba, ya fito mutabaddilan babu ado, mutakhashian, ya fito kuma mutakhashian cikin khushu'i, cikin nuna tsoron Allah madaukakin sarki, mutarassilan yana mai tafiya a hankali, ba tafiya irin ta izza ba, ba tafiya irin ta wanda baya cikin matsala ko damuwa ba, a tafiya a hankali kamar santa-santa haka, ana tafiya dai ba kuzari, ba karsashi, saboda ana so Allah ta'ala ya kalli wannan yanayi da al'umma take ciki a saukar da ruwan sama. Shine mutarassilan, sai ku gyara wannan ra'un din, ya sa mutawassilan ko mutarassilan. Mutadarri'an yana mai kaiwa matuƙa wajen roƙon Allah, shine mutadarri'a, yana mai kaiwa matuƙa wajen roƙon Allah, yana ta'addu'a, yana ta'addu'a sallallahu alaihi wa sallam. Wannan hadithin Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin As-Salah, hadithi na 1165, Imam Tirmidhi a cikin Abwabu Safar hadithi na 557, Imam Ahmad a cikin Musnad Mujalladi na 1 shafi na 230, ko kuma ainihin wato a hadithi na 230, ko kuma ainihin wato rakam hadithi mai lamba ta 2039, hadithin Ibn Abbas, Allah ya kara musu yadda. Sannan Sheikh Ahmad Shakir ya inganta wannan hadithi da yayi tahqiqin Musnad. Mun ji hanya ta biyu daga cikin hanyoyin da ake roƙon Allah ya saukar da ruwa. Hanyar farko addu'a Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, hanya ta biyu kuma alƙawari akai, aka hadu, aka je aka yi sallar roƙon ruwa. Falamma wafal musalla, yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya isa al-musalla wurin sallar roƙon ruwa, sa'idal minbara, an ce ya hau minbari, in sahha, in ya inganta ya hau minbari din, fafil qalbi minhu shay, ko da yake game da cewa ya hau minbarin, Ibn al-Qayyim ya ce shi a zuciyarsa ko wani dan kaikai yana ganin kamar ba minbari ya kawo ba. Fahamidallah, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gode wa Allah, wa athna alaihi, yayi yabo, yayi kirari ga Allah, wa kabbarahu, ya girmama Allah, wa kana mimma hufiza, yana daga abin da aka kiyaye, aka haddace, min khutubatihi, daga wannan hudubatasa, wa du'aihi, yana daga abin da sahabbai suka haddato a addu'a da yayi a wannan rana, yace alhamdulillahi rabbil alamin, dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah Ubangijin talikai, Ar-Rahmanir Rahim, mai rahama mai jin kai, Maliki Yawmiddin, mai mulki ko mai mamallakin ranar sakamako, La ilaha illallah, babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah, ya fa'alu ma yurid, Allah yana aikata abin da yayi nufi. Allahumma ya Allah, antallahu, kai ne Allah, La ilaha illa anta, babu wani abin bautawa bisa cancanta sai kai, taf'alu ma turid, kana aikata abin da kaga dama ya Allah. Allahumma anta Allahu, ya Allah kai ne Allah, La ilaha illa anta, babu wani abin bautawa sai kai, antal ganiyu, ya Allah kai ne mawadaci, wa nahnu alfuqara, mu kuma talakawa ne ya Allah. Anzila alaina al-gaitha, ya Allah ka saukan mana da ruwan sama. Waja'al ma anzaltahu alaina quwwatan lana, ka sanya abinda ka saukar mana na ruwan sama ya zama karfafa gare mu, kar ya zamto mana mu sake sarewa a dan yayyafi kadan mu da muke bukatar mamako. Ya Allah ka saukar mana da abinda zai zama quwwa, ya sa kuzarin mu da nishadinmu da karsashinmu ya kuma dawowa. Wa balagan, ya Allah wannan ruwa da muke roƙonka ka saukar da shi ya kai ilahinin, har zuwa lokacin da ake bukatarsa, lokacin da amfanin gona duk zai kai, rijiyoyi duk su ciko, da gulabe duk ko ina a samu wadata, to muna roƙon Allah ruwan nan kada ana cikin yi damunar bata kai ƙarshe ba ruwa ya yanke. Shine addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayan an fita wajen roƙon ruwa. Wannan hadisi ne Hassan. Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin As-Sala, hadisi na 1173, Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi a cikin Al-Mustadrak mujalladi na 1 shafi na 328 ya ruwaito wannan hadisin. Haka Ibn Hibban shi ma ya ruwaito wannan hadisi, wato a Mawarid, hadisi na 604 min hadisi Aisha, hadisin Ummul Mu'minin Aisha Allah ya kara mata yadda. Kuma Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya hassana wannan hadisi a cikin Sunani Abi Dawud. Thumma rafa'a yadayhi wa akhadha fi at-tadarru', sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayensa masu albarka, wa akhadha fi at-tadarru'i, ya ci gaba da magiya da roƙon Allah, wal ibtihal, da daga murya, wad du'a, da addu'a, wa balaga, manzon Allah ya kai matuƙa firrabi, wajen daga hannun nasa sama, hatta bada bayadu ibtaihi, har sai da hasken hammatar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana, irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannunsa sosai, to ya daga har sai da hasken hammatar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana, saboda mubalaga da ya kai wajen daga hannu. Thumma hawwala ila an-nasi dhahara, sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya wa mutane bayansa, wastaqbala al-qibla, ya kalla al-qibla, wa hawwala idhaka rida'ahu, a daidai wannan lokacin sai ya juya mayafinsa, wa huwa mustaqbilul qibla, yana nan dai yana kallon al-qibla, faj'ala al-aymana 'ala al-aysar wa aksa, ya sanya abinda ke kan kafadar dama ya dawo kan kafadar hagu, wa aksuhu, abinda ke kafadar hagu ya dawo kan kafadar dama, shine juya mayafin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, ta yanda nan ya dawo nan, nan kuma hagu ya dawo dama. Wa kana rida'u khamisatan sauda, kuma mayafin da ya sanya a wannan rana wani gwado ne, gwada ne kuma wanda yake ayi masa saka baka, wato bakin gwada ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yafa a wannan rana. Wa akhadha fi du'a, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da addu'a, mustaqbilal qibla, yana nan yana kallon al-qibla, wan nasu kadhalik, mutane su ma suna nan a inda suke. Thumma nazala, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sauko, fa salla bihim raka'atayn, yayi musu sallah raka'a biyu, kal idi, kamar irin sallar idi, min gairi nida'in, ba tare da kiran sallah ba. Faqara'a fil ula ba'da al-fatiha, bayan fatiha a raka'a farko, bi sabbih, sai ya karanta sabbih isma rabbikal a'la, wa bi thaniya, a raka'a ta biyu bayan fatiha, bil ghashiya, ya karanta hal ataka hadithul ghashiya sallallahu alaihi wa sallam. Kaga wannan sifa ta biyu, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya addu'a tare da yin sallah da roƙon ruwa. Athalis, fuska ta uku, annahu sallallahu alaihi wa sallama istasqa, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya roƙi ruwa, ala minbaril madinati, akan minbarin Madina, fi ghairil jumu'ati, ba kuma ranar jumu'a ba, walam yuhfaz anhu fihi salatun, to a wannan lokacin ba a iya kiyayewa ba shin ko yayi sallah a cikin wannan rana, amma an kiyaye cewa ya roƙi ruwa yana kan minbari, kuma ba ranar juma'a ba, yayi sallah shi ma a wannan ranar ta roƙon ruwa ko iya addu'ar yayi. Walam yuhfaz anhu fihi salatun, ba a haddato wata sallah ba da yayi a cikin wannan lokaci. Ko da yake wannan hadisi malamai masu bibiyar isnadi sun ce hadisi ne da'ifi, Ibn Maja ya ruwaito shi a cikin Iqamatus Salah, hadisi na 1270, hadithin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda. Babban malamin hadisi Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ce hadisi ne mai rauni, ka koma cikin Sunan Ibn Maja zaka ga bayanin da babban malami Albani yayi. Ar-rabi'u sai fuska ta hudu annahu sallallahu alaihi wa sallam istasqa wa huwa jalisun fil masjidi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi roƙon ruwa yana zaune a cikin masallaci rafa'a yadayhi ya daga hannayensa wada Allah azza wa jal ya roƙi Allah mai girma da daukaka kaji wata kaifiya ta hudu ba a tsaye ba ba a cikin sallar juma'a ba ba kuma a cikin sallar istisqa'i ba yana zaune a masallaci aka buƙaci roƙon ruwa annabi yana zaune ya daga hannu yayi ta addu'ar Allah ta'ala ya saukar da ni'imar ruwan sama wannan shi ma hadisi ne wanda yake Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin As-Sala hadisi na 1169 Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi a cikin Al-Mustadrak mujalladi na 1 shafi na 327 hadisin Jabir dan Abdullah Allah ya kara musu yadda Albani rahimahullah ya inganta wannan hadisi a cikin Sunan Abi Dawud Al-Khamis sai fuska ta biyar annahu sallallahu alaihi wa sallam istasqa inda ahjari zaid qariban min az-zawra wa huwa khariju babil masjid alladhi yud'a al-yawma bab as-salam nahwa quzfati hajarin yan'atifu an yamini al-khariji min al-masjid arwaytu annabi sallallahu alaihi wa sallam istasqa ya roki ruwa inda ahjari zaid a wani guri da ake kiransa ahjaru zaid an ce ahjaru zaid guri ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sallar roƙon ruwa a gurin yake kuma yin sallar idi a gurin an kira gurin da ahjaru zaid saboda dutsen da ke gurin yayi baki kamar an shafa masa mai an gane ko wato yayi baki dutsen saboda wato yanayin dutsen ne haka kai ka ce an shafa ana shafa masa mai shi yasa sai aka kira shi ahjaru zait amma dai sunan guri ne da ya shahara annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar roƙon ruwa yakan yi kuma sallar idi a gurin min az-zawra wato qariban min az-zawra kusa da zawra shi ma zawra din guri ne an ce wata ƴar kasuwa ce haka a garin Madina kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam al-Bukhari da ya ruwaito hadisin yace wa huwa kharijo babil masjid kuma shi gurin yana waje da kofar masallaci allati yud'a babassalam wannan kofar da ake kira babassalam ka san masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana da kofofi da dama an ce kofofinsa sun fi guda 100 yanzu an gane saboda girman sa da yanda ake ta fada dashi to yana da kofofi da yawa an ce sun fi guda 100 to akwai wannan kofar ta shahara ana kiranta babas salam an gane ko kuma ana ce mata babul khushu ko babul khashiya wannan kofar ita ce wadda in ka shiga ta nan za ta kai ka har zuwa rauda inda ake cewa rauda an fahimta ko ma baina minbari ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil janna inda annabi yace tsakanin munbarina da gidana dausayi ne daga dausayin gidan aljanna rauda to wannan babas salam din in ka shiga direct ta nan to zai kai ka har raudar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na fata an gane tana nan ta fuskar yamma ta fuskar yamma nahau quzfati hajarin ta bangaren quzfati wato ta bangaren hajar shi ma sunan guri ne yan'atifu an yaminil kharij ya dan ta dan karkata ta bangaren daman al-kharij min al-masjid wanda zai fito daga masallaci wanda ana so a nuna maka cikakken gurin da abin ya faru har nan gurin har yanayin gurin da abin da ya faru shi sahabin bai manta ba ya ambata mana an fahimta ko mahallu shahid annabi sallallahu alaihi wasallam yayi istisqa a wannan guri da ake kiransa ahjaru zait wannan hadithin shi ma hadithi ne wanda Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin As-Sala hadithi na 1168 Imam Ahmad a cikin Musnad mujalladi na 5 hadithi ko shafi na 223 Imam An-Nasa'i a cikin Kitabul Istisqa hadithi na 1514 hadithin Umayr maula Abi Lahab an Abi Laham radiyallahu an, an karbo wannan hadithin daga Abi Laham wa Sahahul Albani fi Sunan Abi Dawud wa Nasa'i. Imam Albani ya inganta wannan hadithin a cikin Sunan Abi Dawud da kuma wato Sunan Nasa'i. As-sadis, sai kuma fuska ta shida, annahu sallallahu alaihi wa sallama istasqa, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya roki ruwa, fi ba'di gazawatihi, a wani yaki cikin yaƙe-yaƙensa, ba ma a gida ake ba ana filin daga, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya roki ruwa. Me ya faru? Lamma sabaqahu al-mushrikuna ila al-ma, yayin da mushrikai suka yi masa shiga sauri suka kame inda ruwa yake, domin an je za a yi yaki akan yi wato akan yi dan wato sabe, in aka yi sabeyin a gano ina ruwa yake dan ya zamto kuna kusa da ruwa, kish ruwan ta kama mutun zai garza ya je sha ruwa da sauransu. To amma in ya zama ba ku kusa da ruwa, kaga ga yaki, ga zafin rana, ga zafin yaki, ga kuma ba ruwa, ga kishi. To a wannan ranar sai ya zamto mushrikai sun riga annabi sallallahu alaihi wasallam kame gurin da ruwa yake. Fa asaba almuslimin al'atashu, sai kishruwa ta kama musulmi. Fa shakau ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai suka kai kuka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fa ga yaki ana fama da shi, ga kuma kishruwa. Wa qala ba'd almunafiqin, wasu daga cikin munafikai sun fara yada magana suna cewa law kana nabiyyan lastasqa liqaumi, ai inda da gaske annabi ne to da ya roki ruwa ga mutanansa, kama stasqa Musa li qaumihi, kaman yanda wa idistasqa Musa li qaumi, kaman yanda annabi Musa ya roki ruwa ga mutanansa. Fa balagahu dhalika, wannan magana ta munafikai sai ta kai kunnan annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qal, sai ce aw qad qaluha, aw haka suka ce, asa rabbukum an yaskiyakum, tabbas ubangijinku zai shayar da ku. Thumma basata yadai, sai manzon Allah ya shimfida hannayensa. Fada'a, yayi ta'addu'a. Fama radda yadai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sauke hannayensa ba, hatta adhallahumus sahabu, har sai da hadari girgije ya lullube su. Wa umdiru, aka dinga musu ruwan sama. Wa ugitha sallallahu alaihi wasallam fi kulli marra, sai zamto kowane lokaci ana shayar, wato in annabi ya roki ruwa ana samun saukar ruwan sama. Ina fata an gane. To wannan kaga ita kuma kaifiya ce ta ko sufa ce ta shida cikin sufofin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito ya roki ruwa. Wastasqa marratan, wata rana ya roki ruwa. Faqama Abu Lubaba, ko wani sahabi ana kiransa Abu Lubaba, sai ya miƙe. Faqala, yace ya Rasulallah, ya ma'aikin Allah, inna tamra fil marabit, dabinan mu fa yana marbat, marbat gurin shanya dabino kenan, in an yanke dabino to ana ko gurin da za ka ga ana shanya shi sai ya bushe sai a kwashe, ana kiran gurin marbat, marabit jam'in sa kenan. Yace ya, sai Abu Lubaba ya miƙe yace ya ma'aikin Allah, dabinan mu fa yana marabit, gurin shanya dabino. Fa qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma askina, sai manzo Allah yace ya Allah ka ba mu ruwa, hatta ya qumu Abu Lubaba ta uriyanan, ruwan da har sai Abu Lubaba ya tashi tsirara. Fa yasudda thalabata mirbadihi, yana kokarin da wannan mayafin nasa, yana kokarin toshe kofar gurin shanya dabinan nasa, bi izarihi, da wannan kwarjallan na jikinsa. Fa amdarat, kama Abu Lubaba yana mamaki, sai annabi ya addu'a, sai ga ruwa, ana ruwa. Fajtama'u ila Abi Lubaba, ruwa fa ake, ruwa ake, ruwa ake, yake tsayawa. Sai sahabbai suka zo suka taru wajen Abu Lubaba. Fa qalu, suka ce, inna halan tuqli'a, annabi fa ya riga ya faɗa ba, ya ce ba za a ɗauke ruwa ba har sai Abu Lubaba, daga shi sai ɗan kamfai ya cire mayafin na jikinsa da ya ɗaura, ya je ya toshe ƙofar marbad ɗinsa, ko ruwa zai tsaya. Kana ɗaukan abin wasa? Wallahi ba za a yi, ruwan nan ba zai tsaya ba sai ka yi haka. Da aka suka zo suka yi masa cincirundo, suka ce ka san an ce lan tuqli'a, ruwa ba zai ɗauke ba hatta ta kuma uriyanan, har sai ka tashi daga kai sai dan kamfai ka cire mayafinka ka je ainin fatasud da ta'alabatan mir wa ta'alaba mirbadak ka je ka toshe ta'alaba mirbadik wato gurin shanye dabinanka bi izarika da wannan kwarjallan ko zanin daurawarka fa fa'ala nan take Abu Lubaba ya aikata haka fa aqalatis sama sai ruwan sama ya tsaya amma hadisin dhaifi ne
an fahimta ko yawa hadisin ba shi da inganci na'am
At-Tabarani a cikin As-Saghir ya ruwaito wannan hadisin mujalladi na 1 shafi na 137 zuwa shafi na 138 haka Al-Haythami a cikin Mijma'iz Zawaid mujalladi na 2 shafi na 210 fihi man la yu'rab saboda a cikin isnadin akwai wani ba a san shi ba wa fihi ra wato fihi rawin mubham kenan ko kuma ainihin wato fihi jahala kenan akwai jahala a cikin isnadin saboda ko wani rawi da ba a san shi ba walamma kathura al-mataru yayin da ruwan sama yayyawa sa'aluhu ya tabbata cewa sahabbai sun roki annabi al-istisha ya roki kuma a dauke ruwa fastas halahum kuma ya roka musu ruwa ya roka musu a dauke ruwan sama ya tsaya wa qal manzo Allah ya ce Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma hawalaina ya Allah a dai kai ruwan nan kurkusa da mu ai qariban minna la ala nafsil madina ruwan nan cikin gari da ya isa ka dan yi gefe gefen mu haka da shi shine hawalaina ai qariban minna dan kai shi nan dab da mu dai an gane ba a cikin gari ba wala alaina ai ma'ana la alal madina Allahumma hawalaina ai qariban minna wala alaina la ala alal madina shine ma'ana Allahumma hawalaina Allahumma ala dhirab ya Allah kai shi kan jigawa wato irin wato abin nan dutse wanda yake tarin kasa ne ba ainihin curarren dutse ba suka ce shine az-zirab wasu kuma suka ce az-zirab wato shine shimfudaddan dutse irin wanda yake a kwance din nan shine az-zirab wal akam al akam yan kananan duwatsu wato duwatsu ne waɗanda za ka gansu wani na ƙasa wani kaza wasu kanana wasu manya duk suna da sunaye a larabci akwai al-dhirab akwai al-rabiya akwai al-hadba kamar yanda mai umdatul ahkam wato abinnan al-maqdisi ya kawo wannan hadithin sai kuma ya fassara cewa akwai al-dhirab akwai al-hadba akwai al-rabiya wannan duk duwatsu ne mataki mataki mu kawai daga karamin dutse sai babban dutse sai jigawa ko wa budunil audiya da cikin ramuka da kwarirrika shine budunil audiya cikin kwarirrika wa manabitu shajar da kuma wajen tsurowar shuka ko bishiya wannan hadithin ya gabata mun karanta shi hadithin Anas radiyallahu anhu wa kana sallallahu alaihi wa sallam idza ra al-matara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata idan ya ga ruwan sama qal sai ya ce sayyiban nafi'a ai ma'un munhamir mutadaffik shine sayyiba ma'ana da ya ga ruwa ya fara sauka sai ce Allahumma sayyiban ya Allah mai yawa nafi'an amma mai amfani ya Allah mai yawa kuma mai amfani shine sayyiban nafi'an ya Allah abamu mai yawa kuma mai amfani wanda ba zai cutar da amfanin gona ba zai cutar da gidaje ba zai cutar da mutane ko dabbobi ba wannan hadithi ne wanda yake Imam Al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin Al-Istisqa hadithi na 1032 hadithin Aisha Allah ya kara mata yadda wa hasara thawbahu hatta yusibahu min al-matar ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya dage tufafinsa har sai da ruwan sama ya jika shi fasu ila an dhalik sai aka tambaye manzo Allah me yasa idan ruwa ya sauka sai ka dan janye kafar wandanka ko ka dan janye mayafinka sai ruwan ya dan jika jikinka haka faqala sai ce innahu hadithu ahdin bi rabbi ai bai dade da halittarsa ba daga ubangiji ruwa ne da yanzu ba abin da ya same shi bai cakudi da ƙasa ba, bai cakudi daga da wata halitta ta Allah ba, dare da yake daga Allah. Shi yasa kawai sai Allah, sai manzo Allah ya dan mika kafarsa ya dan yayi abin nan, sai ruwan ya taba shi dan samun albarka. Ruwa ne da yanzu aka halicce shi, kuma an halicce shi bai cakudi, bai taba kowace halitta cikin halittun Allah ba, sau ya sauko ƙasa. To shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mika kafarsa dan ya taba shi. An fahimta ko? Za ga wasu suna yin haka musamman farkon damuna, da an yi wannan ruwan sai mutum ya dan janye wandansa, sai ya zura kafarsa ka, sai ruwan ya dan zubo masa. An gane ko? Li'annahu hadithu ahadin bi rabbi, ai qaribatul ahdi bi khalqillah, wato bai dade da gama halittarsa ba daga Allah, ko hadithu ahadin bi rabbihi, bai dade da rabuwa da wajen ubangijinsa ba. Wannan hadithi ne wanda yake Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin Salatul Istisqa, hadithi na 898, hadithin Anas ibn Malik, Allah ya kara masa yadda. Qala Shafi'i, Imam Shafi'i yace akhbarani man la attahimu, Imam Shafi'i yace wanda bana tuhuma zai min ƙarya ya bani labari. An Yazid bin Abdul Had, daga Yazid ibn Abdul Had, Yazid bin Abdul Had yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance, idza sala sailu, idan ruwa ya kwararo ruwan sama, qal, sai manzo Allah ya ce, ukhruju bina, ku tashi mu fita, ila hadha alladhi ja'alahu Allah tahuran, zuwa wannan ruwan da Allah ya sanya shi ya zama mai tsarki, bai taba komai ba daga sama yake, fanata tahara bihi, mu ma mai tsarki ko mai wanka da shi, wa nahmadullaha alaihi, kuma mu gode wa Allah akan sa. Wannan hadisin da'ifi ne, an gane ko? Hadisi ne da'ifi. Imam Shafi'i ya ruwaito shi a cikin Al-Umm, mujalladi na 1, shafi na 252, da kuma shafi na 253. Imam Al-Baihaqi a cikin Al-Kubra, hadisi na 6457, yace hadha munqati', wannan isnadin sa akwai inqita'i a ciki. Kuma Imam Shafi'i ya ce akhbarani man la attahim an Yazid bin Abdul Had, daka akwai inqita'i a cikin isnadin, shi yasa bai inganta ba. Wa akhbarana, haka ya rubuta muku ko? Wa akhbarani man la attahim, haka zaka mai da shi. An Ishaq ibn Abdullah yace wanda bana tuhuma shi ya bani labari, daga Ishaq bin Abdullah, anna Umar kana idza sala sailu, Umar ya kasance idan ruwan sama ya kwararo, zahaba bi ashabi ilai, da shi da jama'arsa sai su tafi zuwa inda wannan ruwan ya kwararo yake ta kwarara, yake ta tafiya. Wa qala, sai ce, ma kana liyaji amin maji'ihi ahadun illa tamassahana bihi, ma kana liyaji amin maji'ihi ahadun, babu wani abu da zai zo mana daga inda wannan ruwan ya zo face sai mun nemi albarka da shi. Babu wani abu, ba sai ruwa ba, duk abin da ya zo mana daga inda wannan ruwan ya zo, wannan ruwan daga wajen waye yake? Daga wajen Allah. Innahu hadithu ahadin bi rabbihi, kamar yadda muka karanta a can ko, yace to babu wani abu da zai zo mana ta inda wannan ruwan ya zo mana face mu kuma sai mun nemi albarka da wannan abu. Da haka sai ya fita shi ma ya dan taba wannan ruwan da shi da mutanansa. Wannan shi ma ka koma cikin Al-Umm, littafi ne na Imam Shafi'i a cikin Kitabus Salah, babu salatul istisqa, ko babu ma yuqalu inda sayl, shafi na 289. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam idha ra al-ghaima war riha, ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk sanda yaga hadari, war riha, ko iska ta taso, urifa zalika fi wajhihi, ana gane damuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a fuskarsa. Da ya ga hadari, gari ya murtike, da an kalli fuskar Annabi sai ga ya canza kaman ya shiga damuwa. Da an ga gari ya fara kada iska, sai ga in an kalli fuskar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga yana dan fuskarsa ta canza kaman ya shiga damuwa. Fa aqbala wa adbara, sai Annabi yayi nan shine fa aqbala fa adbara, ma'ana sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya duburburce. In ya inganta, akwai ladabi a ce Annabi ya duburburce, shine aqbala wa adbara. An fahimta ko? Ma'ana shine irin mutun ya duburburce din nan, yayi nan ya rasa ina dai. To da zarar Annabi sallallahu alaihi wasallam yaga ainihin wato hadari ya taso, ko iska ta taso, to Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kasa nutsuwa. Fa idza umdirat, amma da zarar hadarin yayi ruwa an saukar da ruwan sama surriya anhu ay kushifa ma khaladahu min al-khawfi wal-wajh da zarar yaga ay wato an gama ruwan sama to sai kuma wannan damuwar da yake ciki sai kuma ainihin wato sai ta kwarenge sai zamto ya dawo cikin yanayi na nutsuwa wa kana yakhsha an yakuna fihi al-azab kamar yanda na Aisha ta tambaye shi sai ce ai yana tsoron wasu al'ummomin da haka aka halakar da su suka gaggari yayi hadari suna ta murna haza aridun mumdiruna suka ce wannan ga wani aridun wani hadari ne mumdiruna da zai zuba mana da ruwan sama sai Allah ya ce me bal huwa mastaajaltum bi rihun fiha azabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakin wannan yana daga cikin abin da ke tayarwa da annabi hankali da ya ga hadari dan ya san akwai al'ummomin da hadarin nan shine sanadiyar halakarsu akwai wanda iska ita ce sanadiyar halakarsu sai in ya ga iskar ba ta azaba bace sai in ya ga hadarin ba na azaba bane sannan sai kuma annabi ya fita daga cikin damuwa sai ya samu nutsuwa sallallahu alaihi wasallam wannan hadithin Imam Muslim ya ruwaito shi hadithin Aisha Allah ya kara mata yarda wannan abar ba tana ta duka ina jin ko ta daina dauka ko fasulun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi safarihi wa ibadatihi fi malai yace ga wani fasali fi hadihi sallallahu alaihi wasallam da zai yi bayani game da karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam da koyarwarsa fi safarihi a cikin tafiye-tafiyensa wa ibadatihi fihi da kuma ibadar annabi sallallahu alaihi wasallam a halin tafiya yanzu dai mun ji maganar salatul istisqa kaifiya daban-daban an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki ruwa saboda haka sai mu samu abun koyi cikin abin da muka karanta ko kanat asfaruhu sallallahu alaihi wasallam da'iratun baina arba'ati asfari tafiye-tafiyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kewayawa ne zuwa tafiye-tafiye guda hudu duk inda kaji an ce annabi yayi tafiya to ɗayan wurare guda hudu yaje safarun tafiya ta farko li hijratihi ta hijirarsa ce daga Makka zuwa Madina wa safarun sai kuma wata tafiyar lil jihad dan fita jihadi dan daukaka addini wa huwa aktaruha ita ce mafi yawa in ka janci annabi ya fita mafi yawa fitarsa dan jihadi wa safarun lil umra sai kuma tafiyar annabi dan yin umra wa safarun lil hajji sai kuma tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam dan yin aikin hajji waɗannan sune tafiye-tafiyen annabi sallallahu alaihi wasallam in ba hijirar da yayi daga Makka zuwa Madina ba in ba umara da yaje ba in ba aikin hajji ba to sai jihadi da yake yawan fita dan daukaka addini wa kana idza arada safaran aqra'a baina nisa'i ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana so zai yi tafiya yakan yi ƙuri'a ne tsakanin matansa zai yi tafiya to sai yayi ƙuri'a tsakanin matansa duk wanda Allah ya sa tana da rabon a tafi da ita ta dauke ƙuri'ar tafiya sai a tafi da ita sauran da suka dauki ƙuri'ar zaman gida su kuma sai su zauna walamma hajja amma lokacin da zai je aikin hajji safara bihin na jami'a gaba ɗaya da matan ya tafi sallallahu alaihi wasallam wa kana idza safara manzo Allah ya tabbata idan zai yi tafiya kharaja min awwalin nahar da safe yake tafiya ba a san ka dinga yin tafiya ko da rana ko da yamma ko abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yafi yin tafiya ne da safe awwalin nahar farkon hantsi annabi sallallahu alaihi wasallam yake tafiya wa kana yastahibbul khuruj yawm al khamis sannan in zai yi tafiya yafi san ya fita ranar alhamis an gane ko yawa ba laraba ce ta bawa ranar samu din ba wa kana yastahibbul khuruj annabi sallallahu alaihi wasallam yana son fita ne in zai fita yana son fita yawmal khamis ranar alhamis kamar yanda na Aisha ta ce ko auren su ma sun fi ranar alhamis kai kuma sai ka kai naka wukiyan ko ba laifi kai ba ko yawa a yanzu kawai suna nan suna yi ko to kaga su ne akan daidai suna nan suna kan sunna an gane ko ranar alhamis sai a daura wuri an gane ko kai ma yanzu aka ce zai sai ka ce ba za ka samu mutane ba kai dai a daura mana an gane ko mutum biyu ne ma an suka daura ba sun isa ba ga wali ga shaidu ba wa shahidai adilin ba haka aka ce ba wannan hadithin Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin al-Jihad was-Siyar hadithi na 2949 hadithin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda da kuma hadithi na 2950 hadithin Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu wada Allah an yubarika li ummatihi fi bukuriha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa al-ummarsa addu'ar albarka cikin sammakonta ana son mutum ya zama mai sammako al'amuransa zai ga abun mamaki albarka ce a cikin sammako makara mutum ya kifuta da wuri kasuwa sai rana ta fito wani sai sha biyu to kila ban sani ba ko kwastomomin su kila sun fi zuwa da rana la'alla amma dai akwai albarka cikin sammako in tafiya ce ma kai da sassafe kai ta da wuri saboda manzon Allah addu'a yayi ce ya Allah ka sa albarka a cikin sammakon al'ummata da haka ba za ka taba yin al'amuranka kana yin sammako ba face kaga albarka a ciki an gane ko wa kana idza ba'atha sariyatan manzon Allah ya kasance idan zai aika wata karamar runduna ta yaki au jayshan ko babbar runduna ba'athahum min awwalin nahar yana aika su ne da sassafe saboda wannan addu'ar zuwan su akwai albarka da haka za su yi nasara in suka ji saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a a cikin sammako ka zamto mai sammako cikin al'amarinka makaranta zaka yi sammako kasuwa yi sammako gurin aiki yi sammako kwadago tafiya zaka yi kai sammako ka zamto mai sammako saboda addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta shafi tafiyarka ta shafi kasuwancinka ta shafi office dinka ta shafi kwadagonka ta shafi duk abin da ka sa a gaba kake so kai ka fita da sassafe ba haushe ma yace da safa safa da safa safa ake menene ake kama fara ko yawwa kaga da sanyin zafiya ake kama fara in ka bari rana ta fito ai kaga da ita mata tashi ta koma abin nan ko wannan hadithin Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin Al-Jihad hadithi na 2606 Imam Tirmidhi a cikin Al-Buyo hadithi na 1212 Ibn Majah a cikin At-Tijarat hadithi na 2236 hadithin Sakhar Al-Ghamidi radiyallahu anhu wa Sahahu Al-Albani fi Sunan Al-Thalatha insha Allah an ce lokaci yayi sai mu tsaya wa amaral musafirin idza kanu thalathatan an yu'ammiru ahadahum ko abinda muka karanta ya zama dai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika